الله
الله
بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم يا أهل مسلمي ما سورا رمو وما سكلم وعن انكفى من البركة مناسكم كراتمو na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a yau zamu tashi a daidai wajen hadafi na karanta tarihin manzon Allah kowane abu da ka sani a rayuwa yana da hadafi yana da dalilin da yasa ake karanta shi haka menene hadafi na karanta tarihin manzon Allah akwai wato an ce hadafi abinda ake so a cimma a hausance mai yake so a cimma in aka wato an aka karanta sirran annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na tarihinsa abinda na farko abinda za a cimma a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a karantawa ko a sauraro shine za a fahimci wato za a ganshi a aikace yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake dabbaka shari'ar musulunci a aikate yanda yake dabbaka shi da sahabbansa abinda alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fage daban-daban na rayuwa zamu ga yanda aka yi shi a aikace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga yanda yayi shi yasa manzo Allah yake ce sahabbai da mu wasu zuwa da muka zo daga baya yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga nayi sallah to kaga nan umurni ne guda biyu kashi aikace kuma gashi a dan haka nan sunna ne guda biyu masu karfi da sunna kauliya da sunna fa'iliya da sunnan da ya fada da kuma sunnan da ya aikata to kaga wannan shine hadafi na farko za a ga yadda ake dabbaka shari'ar musulunci cikin abin da alqur'ani da sunnan manzon Allah ya kunsa yadda manzon Allah ya dabbaka shi da kansa da kuma yadda sahabbansa suka dabbaka to wannan shine hadafi na farko da ake cimmawa a karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadafi na biyu shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya hukunta sanin darajojinsa da kuma mu'jizojinsa saboda wato Allah ya ce mu yi koyi da manzon Allah a cikin duk abin da yayi mu yi gurgudan iyawan mu Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dhakara Allah katira hakika azattare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai abun koyi ga duk wanda yake kaunan saduwa da Allah wanda yake gawa da yake kaunar ranar tashin alkiyama kuma yake zikirin Allah da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo mana shine dan mu yi koyi da shi kuma Allah ya gaya mana wannan shine hadafin mu na biyu shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in wajen idan muka karanta darajojinsa da mu'jizojinsa to za mu fahimci abin da yasa Allah ya ce mu yi koyi da shi sannan hadafi na uku shine matukar kana son Allah to ka bi manzon Allah to anan wajen karanta sirran manzon Allah ne za ka fahimci dalilin da yasa Allah ya ce idan kana so na to ka bi manzo na Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Allah ya ce Rasulullah ka gaya musu in dai kuna son Allah to ku bi ni in kuka bi ni to Allah ma zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku mushi Allah mai gafara ne mai jin kai ne to kaga wannan shine hadafi na uku afai asanin tarihin manzon Allah da sirarsa wato hadafin da zamu cimma na hudu saboda karanta tarihin manzon Allah ko sauraro shine sanin abinda tarihin ya kunsa na abinda ya shafi wato imani na sahabbai da aqidan sahabbai da kuma wato yadda sahabbai suka fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka fahimci abinda manzon Allah din ya kawo sannan kuma a cikin ne zamu ga yanda manzon Allah ya gugurmaya wajen daukaka kalmar Allah madaukakin sarki da kuma yadda sahabban suka yi kokari suka bi shi saboda su taimaka masa wajen kare wannan addini na gaskiya da isar da shi da kuma sanya musu nitsuwa a cikin zuciyarsu a cikin zukatansu to wannan shine hadafi na hudu hadafi na biyar shi tarihin manzon Allah wani kutance ne madaukaki ga dukkanin dan adam kowai dan adam kamar da muka faɗa a karatuttukan mu na baya yana da bukatan ya san tarihin manzon Allah saboda duk gudunmuwan da zai bayar to idan ya karanta tarihin manzon Allah zai fi bada gudunmuwan fiye da in bai karanta ba dan saboda yadda zai ga yadda manzon Allah ya gudanar manzon Allah shi kuma yadda Allah ya ce ayi haka ake yi ko aiki ko magana wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha sannan wannan shine hadafi na biyar hadafi na shida na sauraron tarihin manzon Allah ko karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shi mutum musamman malami idan yana karanta tarihin manzon Allah to zai samu abin da zai taimaka masa wajen fahimtar alqur'ani mai girma ta ko ta wani bangare abinda alqur'ani ya tattauna to za ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikata wannan abun a aikace a cikin tarihin manzo Allah mukan samu sabubban saukan wasu ayoyi wanda ya sauka kadan kadan gurgudan abubuwan da suke faruwa gurgudan yadda yake bukatar sa wanda ya sauka a cikin tsawon shekara 23 turin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi kalman da ya fara ji ita ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wannan shine wahayin da ya fara sauka manzon Allah iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam wannan shine farkon wahayin da ya sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ittifaqin malamai duka babu wanda ya saba akan wannan ayoyi guda biyar sune suka fara sauka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan aya ta karshe da ta sauka alqur'ani idan sai an take cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna ita ta sauka ne saura kwana 6 ko saura kwana 9 ko saura kwana 13 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah to amma an samu sabanin malamai anan amma dai wannan ayi da muka karanta yanzu ta cikin suratul baqara din nan tafi karfi akan ta maida wannan zuma malamai suka ce ai ayi da ta sauka karshe ita ce ayin take cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina amma wannan aya ta sauka ne sura wajen kwana 80 da wani abu manzo Allah ya koma ga Allah saboda ta sauka ne cikin Zulhajji lokacin aikin haji kaga kana da kwana 20 a can ga al-muharram ga safar ga rabiul awwal to kaga kusan kwana 80 annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ko kwana 80 da wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wannan aya ta al-yawma akmaltu lakum dinakum ta sauka amma ayan wattaqu yawman turja'una kamar yadda na faɗa ta sauka ne saura kwana 6 ko saura kwana 9 ko saura kwana 13 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah to wannan hadafi shine hadafi na 6 a wajen amfanin sanin tarihin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a hadafi na 7 shine duk wanda ke karanta tarihin manzon Allah to zai samu wani sani ingantacce daga cikin ilmomin musulunci daban-daban abin da ya shafi aqida ne abin da ya shafi shari'a abin da ya shafi kyawawan dabi'u akhlaq kyawawan halaye abin da ya shafi tafsirin ayoyi abin da ya shafi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya shafi siyasa na zamantakewa abin da ya shafi kira zuwa ga Allah da'awa abin da ya shafi tarbiya da kuma abin da ya shafi zamantakewa to wannan idan ka karanta tarihin manzon Allah zaka ga wannan duka a ciki dan haka wannan shine hadafi na 7 hadafi na 8 shine mutum zai san yadda kira zuwa ga Allah yake ci gaba a hankali har ya kawo inda yake a yanzu kuma wato zai san yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri ya jure na kira zuwa ga Allah a hankali har ya kai ga cimma nasara saboda akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama wato tauhidi sai da ya shekara 13 yana kira zuwa gare ta to nan mai da'awa sai ya koyi hakuri da rashin gaggawa idan yana kiran wasu bayin Allah in ya karanta wannan to wannan zai samu wannan hadafi a cikin tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan zai san yadda manzo Allah ya wahala ya sha wahala kamar yadda bayanin zai zuwa gaba da manzo sahabbansa yadda suka sha wahala saboda me saboda daukar Allah saboda daukar addinin Allah abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fiskanta da shi da sahabbansa na matsaloli na zamantakewa na yan uwansu da shugaban kaman ya zumsu da sabon abu duk zaka gani a cikin tarihin manzo Allah kuma ta yaya manzo Allah ya tasarrufi yayi kokari ya saukake wannan matsaloli da suka sha gaban sa ko kuma da suka so su sha gaban sa kai ma sai kai amfani da wannan a wajen kiranka yayi kokari ya warware wannan matsaloli a cikin nan gangarin lokaci to idan kana karanta sira zaka samu wannan hadafi na 9 shine mu'jizozin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama so gudana tattare da shi wato wanda Allah ya gudana akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabin sa ba za ka fahimce su da kyau ba sai lokacin da kake karanta tarihin manzon Allah ka san dalilin da yasa abu kaza ya faru dalilin da yasa abu kaza ya faru to za ka fahimci mu'jizar sosai fiye da inda ba karanta ba wanda dalilin da yasa a cikin su aka samu gudanar da wannan mu'jizozi wanda yake karfafa imani ya kara imanin musulmi kuma ya karfafa imani to duk a cikin sira muke fahimtan waɗannan abubuwa wannan shine hadafi na 9 hadafi na 10 shine wato shi mai karanta tarihin manzon Allah ko mai fahimtan tarihin manzon Allah in ana karantawa yana saurara shine zai tabbatar da ingantattun riwayoyi wanda ya cancanta ya hujja da su a cikin wato a fage na karatuttuka daban-daban wannan bukata ta fi shafan ɗaliban ilimi na asali wanda kawai ke so ya saurara ya yi amfani da abin da ya ji saboda ya koyi da manzon Allah shi ma ya shafe shi amma da dalibin ilimi yafi bukatar wannan hadafi da muke fada na 10 zai tantance ingantattu hanyoyi na rawaito tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma wanda za su yi wa ai hujja da su saboda ingancin su saboda wato tabbatar da ingancin riwayoyi na sira wanda yawancin malamai ba su sa himma sosai malamai masu yin wallafe-wallafe akan tarihin manzo Allah ba su sa himma sosai akan tantance wato ingantaccen riwaya ta sira ba malaman ko tun na da har zuwa na yanzu musamman ma wanda suka keɓanta ko kuma wanda yake abinda suka kware a kai shine ilimin tarihi to idan ka koma su littattafai na tarihin manzo Allah du za ka tantance wannan to wannan ma hadafin yana da matukar muhimmanci kamar sauran hadafi na 11 shine karanta tarihin manzon Allah koyi ne da magabata na kwarai saboda sun damu da tarihin manzon Allah misalin Zainul Abidin sunansa Zainul Abidin lakabinsa amma sunansa Ali ibn al-Husayn Ali dan Husaini dan Sayyidina Ali mana jikan Sayyidina Ali ne yadda Allah ya tabbata gare su gaba daya yace mun kasance muna koyan tarihin manzon Allah kamar yadda muke koyon sura a cikin alqur'ani to kaga wannan ya kamata mu samu lokaci mu rika karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in bamu da lokaci to mu rika sauraron masu gabatarwa masu karanta tarihin manzon Allah ingantacce wanda suke masoya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ba masu neman tauye darajar annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama abinda yake fara ce kunna nu'allamu magazi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kama nu'allama sura min alquran mun kasance muna koya tarihin manzo Allah kamar yadda muke koyan sura daga cikin alqurani kaga wannan yayi sai baka muhimmanci na jin tarihin manzo Allah da kuma karanta shi sannan akwai al-imam az-zuhri daya daga cikin bayyanannun mazaje na littattafai guda 6 na hadisin nan da ma wadansun su mana sahih al-bukhari sahih muslim at-tirmidhi an-nasa'i ibn majah da abu daud da sauran littattafan hadisi wanda yake cewa a cikin ilimin tarihin manzon Allah akwai ilimin duniya da ilimin lahira yana cewa fi ilmi sirra ilmu dunya wal akhira a cikin ilimin tarihi manzo Allah akwai ilimin duniya akwai ilimin lahira to kaga wannan shi ma hadafi ne mai zaman kansa sannan akwai Isma'il dan Muhammad ibn Sa'd ibn Abi Waqqas wanda yake cewa babanmu yace babana yana koyar da mu tarihin manzo Allah da jihadin da yayi da kuma jihadin da ya aika aka yi yana cewa ya ku yayana ko kuma ya kai dana wannan darajar iyayenku ne kada ku lalata shi ga yadda yake fada kana abi yu'allimuna al-maghazi was-saraya wa yaqulu ya bunayya hadha sharafu abaikum fala tudayyi'u dhikraha wannan yace babanmu yana koya mana yanda manzo Allah yake jihadi da kuma yanda ya tura ayi dan an ce gazwa shine yakin da manzon Allah ya halarta da kansa wanda akwai su daya har guda 27 wanda kuma ya tura su ma suna nan da yawa har 40 da wani abu tuna ga ce mu saraya jami'in sa sariya sai ya ce ya ku yayana ko ya kai dan dana wannan darajar iyayenku ne kada ku tozarta wannan daraja da Allah ba iyayenku wajen rashin karanta shi to kaga wannan shi ma shine hadafi na 11 muhimmancin wato yadda magabata na kwarai suka bawa karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muhimmanci mana in kana so kai koyi da su to kare ka karanta tarihin manzo Allah hadafi na 12 shine wato ya kamata mu fahimta cewa shi tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda suka rawaito shi ba kawai ibnu ishaq da waqidi da ibnu sa'd da wanda suka irin su ibnu hisham wanda ya rawaito wa ibnu ishaq din kamar yadda muka karanta muka fada a karatunmu na baya to wanda aka san su sune suka damu da tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da cewa su ma riwayoyin sun tabbatattu ne amma ba wai su kadai ne suka yi ba wanda suka tattauna dukkanin abinda aka samu shi daga manzon Allah ko fadi wato ko zancen sa ko fadin sa ko aikin sa ko sifan sa na hali ko na halitta ko kuma tarihin sa to dan haka za ka ga wasu malamai sun kebance kamar da muka fada a baya da muka kawo malaman da suka yi rubutu a cikin littafin sirar tsofaffin malamai to wasu kuma suka kebance irin su Asfahani su Baihaqi suka yi dalailin nubuwa irin su Tirmidhi suka yi Shama'il Muhammadiyya irin su sauran malamai wanda suka kebance suka yi mujizozin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zalla waɗansu sira kawai suka karanta zalla to kaga wannan shine hadafi na 12 kasancewa akwai mazajen tarihi wanda suka rawaito tarihi tabbatattu ba lalle wanda muka faɗa din nan ba a'a akwai waɗanda suka zo a bayan su su ma haka hadafi na 13 shine wato karanta tarihin manzon Allah yana ƙarasa soyayyen manzon Allah a zuciyar masoyinsa kowane mutum da akwai abin da yake so kowa wannan abin da yake so din ya fi jin daɗin ana tattaura hiransa kamar yadda muka yi bayani a baya annabin kansa da sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kullun naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka to kaga wannan jin tarihin manzo Allah zai sa ka ƙara son annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai sa ka ƙara soyayyarsa zai sa ka fahimci irin gugurmayen da yayi kuma zai sa ka fahimci irin son da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi wa al'ummarsa wanda ka jama'ar musulmi ina kiran lallai mu yi kokari mu dage mu riga karanta tarihin manzo Allah gurgurdan iyawanmu in ba mu yi mu nemi wanda suka iya su riga karanta mana in ba mu samu dama ba in ana irin waɗannan shirye-shirye ko a gidan radio ko a gidan television kamar yadda muke gabatarwa a yanzu to sai a yi kokari a riƙa saurarawa a samu lokaci a nitsu a saurara saboda sauraron yana da amfani matuƙa mutum zai samu amfanoni zai san yadda ake zamantakewa zai san yadda ake yin mu'amala tsakanin mutum da mutum zai san yadda ake mu'amala tsakanin makwabci da makwabci zai san yadda ake mu'amala tsakanin ma'aurata zai san yadda ake mu'amala tsakanin yaya da iyaye zai san yadda ake mu'amala tsakanin abokai da abokai zai san yadda ake zamantakewa zai san yadda ake siyasa kai kowane bangare na rayuwa akwai shi a kunshi a cikin tarihin manzon Allah in kana so ka san wannan ko ta wani bangare to ka dinga sauraron irin wannan tarihi ko irin waɗannan programs da ake gabatarwa a gidajen gidajen sadar da wato gidajen wayar da kan al'umma irin gidan radio gidan television da sauransu to wannan shine a gurguje ta takaice abin da ake so a cimma wajen karanta tarihin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to mai sauraro da mai kallo za mu dakata a nan sai a karatunmu na gaba insha Allahu za mu dora daga inda muka tsaya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal-khatim lima sabaq nasir al-haq bil-haq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم يا
الحبيب المحسنات.